Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen Juma'a 27 ga watan Nuwamba. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com sai kuma ta amfani FM a birnin Yamai a kasar Jamhuriyar Nijar. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fagi
tare da Halima Jumrau.
Ina matasan Najeriya, mazanku da matanku. Kuman matsoksa ga fa dama ta samu ta yin magana kai tsaye da ministan ku wato ministan matasa da wasannin kasar Najeriya Salomon Dolong.
Magana ki dutse Jamila, yanzu haka dai muna tare da ministan matasa da wasanni na kasar Najeriya Solomon Dolong, kuma ba wani bata lokaci zamu bude muku layin waya musamman ma matasa mazan ku da matan ku. Ku kira mu kai tsaye a waya ku yi wa ministan tambaya ko ku gaya mishi matsalar ku da damuwar ku da irin taimakon da kuke nema a gare shi domin ku kyautata rayuwar ku kuma ku baiwa ƙasar ku gudunmawar ku.
Sai dai kafin nan za ku ji filin karin magana tare da Malam Aminu Maidawa duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
Jamila, tunda mun ce musu ba da ɓata lokaci ba ga filin karin magana. Abin nema ya samu, matar hulke ta aihi jaki. Karin maganar mu kenan ne, kuma ga Malam Aminu Maidawa da bayanin yadda ake yin amfani da wannan karin magana.
Karin magana.
Abin nema ya samu, matar hulke ta aihi jaki. Ma'anar wannan karin magana, abin yayi daidai da Buhari ya dauki makamin minista na matasa da wasanni da al'adu na Najeriya ya ba wa Salomon Dolong. Saboda shi kullun a duk duniya burinsa shine ciyar da ƙasa gaba, gina matasa, bunƙasa ayyuka na zamani yadda matasa za su ringa samun ayyuka kuma ya dinga ganin ƙasashe suna ci gaba. To dama Janar Muhammadu Buhari a gwamnatinsa a kuma burinsa tun kan Allah ya ba shi mulki, neman irin waɗannan mutanen yake wanda za su taru a gidan Najeriya ta zama ita ma ta ci gaba kamar sauran ƙasashe na duniya. To saboda haka kuma tuntuni irin gudunmawar da shi Solomon Dolong yake bayarwa a arewa, yake ta gudanar da abubuwa yake kishi, idan an zo baya nuna bambanci a matsayin Najeriya ɗaya ƙasa ɗaya uba ɗaya. To wannan Solomon Dolong da aka bashi wannan makami a wannan tafiyar da aka yi, abin ya yi daidai mai ido ɗaya ya leka shantu, ba inda aka kare masa. Saboda haka wannan karin magana na matar falke ta haifi jaki, abin nema ya samu, ya yi daidai da wannan mukami da aka ba wa minista Solomon Dolong.
Karin magana.
Tunda yau magana ce ta matasa, akan matasa, tare da ministan matasa da wasannin Najeriya, mai haɗa mana sauti Daniel Brown ya ce lallai sai ya baku goren ƙarshen mako, wato wannan waƙa mai suna Just the Two of Us ta Will Smith.
From the first time the doctor placed you in my arms, I knew I'd meet death before I let you meet harm. Although questions arose in my mind, would I be man enough against wrong, choose right and be standing up? From the hospital that first night, took an hour just to get the car seat in right. People driving off fast got me kind of upset. Got you home safe, placed you in your bassinet. That night I don't think one wink I slept as I slipped out my bed to your crib. I crept, touched your head gently, felt my heart melt 'cause I knew I loved you more than life itself. Into my knees and I beg the Lord, please let me be a good daddy, all he needs. Love, knowledge, discipline too, I pledge my life to you.
Just the two of us, we can make it if we try.
Just me and you, just me and you.
Just the two of us. Just the two of us. Woo. Building castles in the sky. Just the two.
comedy. Every time I look at you, I think, man, a little me just like me. Wait and see, gonna be tall. Makes me laugh cause you got your dad's ears and all. Sometimes I wonder what you gonna be. A general, a doctor, maybe a MC. I wanna kiss you all the time, but I will test that butt when you cut out a line. True that, why you do that? I try to be a tough dad, but you be making me laugh. Crazy joy when I see the eyes of my baby boy. I pledge to you, I will always do everything I can. Show you how to be a man. Dignity, integrity, honor, and I don't mind if you lose, long as you came with it. And you can cry, ain't no shame in it. It didn't work out with me and your mom, but yo, push come to shove, you was conceived in love. So if the world attacks and you slide off track, remember one fact, I got your back.
Just the two of us, we can make it if we try.
Just me and you, just me and you. Against the world.
Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawarku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare musamman matasan Najeriya, maza da mata, mun ce muku yanzu haka muna tare da ministan ku wato ministan matasa da kuma wasanni na Najeriya Solomon Dalum. Za mu bude layin waya ku kira shi kai tsaye ku mishi tambayoyinku. Barista, kana jin mu?
Ina tare da ku.
Yawwa, to muna maka sanni da zuwa wannan hili namu ko ince wannan shiri namu na yau da gobe.
Alhamdulillah.
Yawwa, kuma muna taya ka murnar wannan matsayi, wannan mukami, wannan nauyi da aka lafta ma. Muna addu'a Allah ya taya ka riko, Allah kuma ya taya ka daukan wannan nauyi.
Amin. Allah mai ba mu ikon saukar da nawayan amana da san ba mu.
Amin, 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 amin. Jamila, amma da farko kin ce tambayar ki ta farko da zaki
mishi. Da farin farko ina son ka gaya mana yanzu menene ne Twitter handle ɗinka na gaskiya, saboda da akwai guda biyu. To ina son masu sauraro su san wanne ne naka na gaskiya wanda zamu yadda da shi tunda har yanzu ba a verifying ba.
Akwai at Solomon Dalung, akwai kuma at Ibarman.
To dukkan su biyun kenan. To shikenan.
Ne nake da su.
To shikenan.
Yawwa, Minista Solomon Dalung, ka har mu bude layi matasan Najeriya, maza da mata, da fatan hadda mata. Mata, kuna jin mu, kuma dama ta samu ku kira minista, kuma kuna cikin matasan, ku kira ku mishi tambayoyi, ku gaya mishi bukatunku da matsalolinku, saboda idan ba ku gaya mishi ba zai san halin da kuke ciki ba.
Gaskiya.
Yawwa, to da farin farko dai, yanzu haka matasan Najeriya suna ana ta cece ku ce, ana ta cacar baki game da wane ne matashi a Najeriya, kuma matasa na ganin kamar sun tura mota ta tashi ta bar su, ba a ba su matsayi ba. Me zaka ce akan wannan magana?
To shi wannan tambayan ai tambaya ce ta saka mai wuya, wanda muda muke gwagwarmaya wanda dai muna fama da shi akan wane ne ne matasa. Amma kada a manta al'umma irin ta mutu al'ada, wanda kuma al'adu na da karfi. To a ce da mutum bisa ga al'ada, yaro ya dangance shekarun da iyayensa suke da rai. Al'umman da manya suna da yawa, to har ma za ka kai shekaru hamsin da wani abu ana ce da kai matashi ne. Amma idan mun dawo bisa ga tsarin harkar gudanar da ayyukan matasa a Najeriya, ta yi sanadi cewa duk mutumin da yake shekara 18-35 shi ne matashi. Amma kan gaskiya wannan ba ta samuwa, domin a cikin shekaru masu yawa da suka wuce, har ma da shekaru 16, wanda aka yi karkashin demokradiya, magana wane ne matashi ma ba magana ba. Domin me, akwai lokacin da an zabe mutum shekara 61 yana shugaban matasa na jami'ar PDP. To kaga kenan ni ina shekara 51 ban kai ma matashi ba tukuna sauran shekaru 10 ba.
Kwarai da gaske.
To, kaga irin wannan dambaruwan din na ana girma da shekarun matasa ita ce ta kawo rigima. Domin matasa sun jira an ce ai manyan gobe, sun saurare gobe, ba su ga gobe ba, kowane lokacin ana kan jiran gobe. To wannan na ɗaya daga ciki abubuwan da suka sa matasa sun shiga halin rashin tabbas ko anya gobe zai zo, tunda har mutum ya kai shekaru 40 ba aikin yi yake da shi ba, wandon kansa ba iya sai sai na ana ce da shi matashi. Ya zama kaman wandon iyayen mu Fulani, dogon wando ba gajere wando ba gajere wando ba tana saka-saka. Wannan halin ba ba ta iya ta kawo alheri ko ta haifi damar ido ga gina harkar matasa ba, domin ya sa yara yanzu matasan suna cikin halin rashin tabbas ina aka nufa su wane ne ne, suna na kaman jamage, dabba ba. Sun su ba sun su ba. Wannan ita ce wahala. Amma idan an koma ga doka wanda mu a wannan tsarin da muke ciki, na kama aiki na yi wa jami'an gwamnati bayani cewa ni zan yi amfani da doka, zan zaurace doka kuma zan aure doka. Don haka na rungume dokan ne yanzu na sa hamata na tafiya da ita. Shekaru 18 zuwa 35 su ne matasan. Mu da mun wuce nan, to kowa sai fara duba sama, domin an ce idan an doke to an ajiya sama wada zai fara ihu.
Gaskiya
sosai. Yawa, to minista ga kiranmu na farko daga Yola. Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam, Haji Halima, ya gajiya?
Ba gajiya, wake magana?
Suleiman Yahya Ibadu ne daga Yola.
To Malam Suleiman, ga kaga ministan ku na matasa Solomon Dalin yana jinka.
To ina mai girma minista, barka da zuwa wannan filin namu na matasa.
Na gode sosai.
To ina so in yi tambaya ne game da wannan alkawarin 6,600 da aka ce za a ba matasa marasa aikin yi.
Jeka, so, ina jinka.
Minista, wani fari ne aka yi da za a yi a kaucewa yantuwa, to don akwai lokacin da aka kirkiro da tsarin shuwa fi sai ka ga mutum dai zai karbi kudin mutane kusan 6-7 shi kadai. So akwai wani tsari na musamman da aka shirya wa matasa ta yadda za a ba su, za a tabbatar an ba kowa daman ya samu wannan, ya more wannan tallafi ba tare da hukumomin gwamnati sun abinan su wato sun maida abun kaman ba na yayan talaka ba. So
wato dai kana tambaya Malam
Suleiman,
a takaice dai kana tambayar minista ya za a yi a toshe kahohin yin cuwa-cuwa da waɗannan kuɗaɗe?
Yawwa, eh, haka nake son.
Yawwa, to minista ya ji tambaya, ka yanzu kuma ga wani kira mun samu daga jihar Taraba, za mu ɗauka. An aka yi tambaya sai ya amsa muku, ka saurare Malam Suleiman za ka ji.
Hello? Na gode, sai an jima.
Yawwa, hello, wake magana daga Jalingo. Hello? Yawwa, to layin Jalingo ya tsinke. Minista, ka ji tambayar Suleiman daga Yola, wace amsa za ka bashi akan waɗannan kuɗaɗe? Ya ce 6,600, amma mu mun ji kamar 5,500 ko?
Yawwa.
Ni ma ina son yi gyara cewa alkawarin da muka yi ta 5,500 ne. Salin nan, wani irin tsari za an sa a kasa domin a dakile cuwa-cuwa? Wannan tambayan tana da ma'ana kwarai da gaske. Abin da muke ciki shi ne, akwai matasa da yawa da suka tunkari ne cewa to tufa suna so su gani a kasa kare da ranar biki, alkawarin su ina aka kwana. To bayanin na yi musu shi ne, kowane kudin gwamnati sai an yi kasafi a kashe ta. To kasafin bana an yi ne mun gaje ta, kuma babu wannan tsarin da muka yi alkawari cikin ta. Saboda haka za mu yi namu kasafin wanda muke yi shirin ta a cikin shekara mai zuwa, wanda za mu sa waɗannan kuɗaɗe. Mu dawo kuma to wani hanya za a dauko? Hanyoyin da muke so mu yi shi ne, matasan karan kansu ma muna so a doke tabbataccen bayani. Muna da matasa a ƙasan nan mutum na wanda ba su da aiki, idan an samu wanda ake kira a Turanci a samu data bank na wannan matasan, domin ana ta cewa matasa a Najeriya miliyan 48 ne, wurin su ce miliyan 50. To amma muna so mu samu tabbataccen wannan, za mu yi shi tare da kuma wannan tsari. To tsarin da muke so mu amfani da shi shine tsari ta dauya sosai mutum, wato biometric system, wanda idan an dau duk wanda zai samu wannan tallafin za a dau yasosinsa. Tsarin nan a hada ta da account da ya buri a banki, wanda za a tura kudin, kuma za a bashi identity card wanda zai kumshi wannan bayanan kaman ta ATM. So idan ya je ma zai karba kudin cikin waɗannan bayanan, in shi ne ma mai shi zai samu hanya, in ya karba na wani ne yana so ya je cikin hanyar zai toshe. Saboda haka waɗannan su ne hanyoyin da muke tunani za mu girka ƙasa domin mu dakile wannan hanyar. Kafin in ba da wuri a bude hanyar, wannan tambayan ta farko, kada a manta cewa wannan gwamnati ta APC ta zo gyara ne. To a wannan tsarin ma kaga akwai matashi da aka zabe shi, wato mutum wanda yake shekaru 32 a duniya, an zabe shi dan majalisa kuma shugaban matasa, shugaban majalisa na majalisan dokoki na jihar Katsina. Kaga kenan wannan gwamnati da jami'an APC ta bude ma matasa hanya, in an riga an kai wa wancan tsohon tsarin hari kenan.
Yawa minista, mun ji bayanin da kai game da kati za a yi kamar na ATM machine, to wanda shi mai dauka shi zai dauka, amma jami'anka da zaka sa su raba wannan kudaden, ya za ka yi ka hana su yin cuwa-cuwa?
Wato wannan tsarin ba zai yi nisa da ni ba, ganin irin yadda na san inda aka gudanar da shofi, domin na ɗaya daga cikin waɗanda aka nada a zamanin Jonathan a muga yadda za a biya waɗannan kuɗaɗen. Irin waɗannan cuwa-cuwan da aka yi a inda aka sa ni, na ɗibi mutum 300,000, kuma waɗannan mutane 300,000 su muka sa sunayensu. Sai kuma mun zo mun gane ma, wato mu an bar mu da Kur'ani da Bible a hannu, amma ana cin kareba babaka a wurin surare. To kenan aka ce mutumin da masiji ya tsare shi, in ya ga igiya zai zaka tsalle. To na san abin da ake yi, ma'aikatan da za su yi wannan aikin za mu zaɓi amintattu mutane ne. Zan bincika tarihin kowa a san halin kowa. Bai iya doke kowa kawai a bashi wannan amana.
To Allah ya ba da iko. Ga kira mun samu daga Zaria. Hello?
Hello?
Hello, salamu alaikum. Ake magana daga Zaria?
Wa alaikum salam. Kuna magana da Abdulrashid Alhassan cikin gaɗa dutsen Abba Zaria.
To Abdulrashid, ga kaga minista yana jin ka.
To ni kiran da zai da game da minista shi ne, mu mutanen karkara, wani irin mataki aka ɗauka mana mu matasa da muke karkara, musamman komai in ya taso na gwamnati mu mutanen karkara, sai dai mu ji kamar akawakan yaɗa labarai kamar yadda muke ji yanzu a wurinku. Wani tsari ne minista ya ɗauka wa mutanen karkara domin yadda ya fitar da mu kunya, mu matasa na karkara kenan?
To
kuma shin gwamnatin majority ne matsalar da muke samu? Ina magana akan maganar mu mutanen karkara, don mu ne na san matsalar kanmu da kanmu. So da yawa mukan ji an ce ma'aikacin gwamnati so da yawa sai ya yi karatun boko, ya yi karatu, sannan yake samun damar wannan aiki. To mu matasa ga mu nan Birjit, musamman mu a nan dutsen Abban ma, mun yi karatun, muna takardun na karatun secondary school, wani ma ya samu ya yi diploma, wani yana da degree ma, amma kuma samun aikin yana mana wahala. Sannan wani irin shiri ne, tambayan da yake nan, wani irin shiri ne mana mu mutanen karkara yadda an fito da cikin wannan kangin.
To mun gode sosai Mal Abdulrashid, mun gode ka saurari amsar ka. To minista,
to masha Allah,
na tambayan da yayi kada ya manta cewa si Solomon Dalon da yake magana madan karkara ne, kuma dan talaka ne, kuma talaka ne. Kenan ina sane da ciwo mutanen karkara. Wane mataki za mu doka? Matakin da za mu yi amfani da shi shine mataki na a dauka daga sama zuwa kasa. Kenan za mu yi amfani da su sari-sari na mazabu da sakata. Za mu doka komai daga ward-ward. A wannan ward din ya kumshe kauyuka. Idan kenan ana neman a kawo mutane daga wannan ward, to kaga mutanen karkara ne za a kawo su. Akwai kuma mutanen alkarya wanda su ma za su samu shiga ganin yadda tsarin ward din take. Wannan tsarin da aka kawo shi musamman domin tinkare talauci ne a karkara. Don haka za mu nemi hanyoyi na dada fafada yadda wannan tallafin ya kai ga talaka. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari duk wani lokacin da ka yi zama da shi, in ya bude baki magana na ɗaya, magana na biyu da zai kama kake talauci da rashin yi na mutalaka. Kenan wannan ita ce abin da yake zuciyar shi. Ni ne magana, babu abin da ya daga min hankali a duniya Allah nan, babu wani abin da mutum zai faranta min rai in ba dai wannan abin ya zama ga amfani ga masu marasa galihu ba. To ina ga ko shi ne yasa su suka ce wai abin sun nema ta samu
ta yi zaki haka ne ran kai daɗe.
Wannan abin ya shafe ni, har iyaye na karkara suke zama. Idan kuma za a yi tsari ne na mutanen karkara, kaga kenan ba shi yi wannan wasarin yi ya sai Abuja, domin ba ni da huwa a wajen Bando, ba ban da yamma aiki ne kawai kai ne wajen.
Yawwa,
to saboda haka ina ba da tabbas ga mai tambaya cewa a wannan lokacin da dan Allah za mu rushe wannan shinge na tare rabon sarakawa a alkarya ko a birni bai kai kasa ba.
Yawwa, to ga wani kira daga Sokoto mun samu. Hello, wake magana?
Assalamu alaikum, Hajji Halima.
Waalaikumsalam.
Ina magana da Kabiru Abubakar Balan Yaki.
To Malam Kabiru Abubakar, ga kaga minista.
To gaskiya minista, yana ganin farko ina miki barka da zuwa, saboda na sani shugaban mu na duk shine garkuwan shugaban murya talaka na Najeriya gaba ɗaya. Mun sha haduwa da
gaba
inda aka yi taron murya talaka irin Sokoto, Katsina da dai sauransu. Saboda haka gaskiya na san adabi ne akan aiki.
Malam Kabiru, ita tambayar ka. Malam Kabiru, lokaci, ita tambaya, ita tambaya.
Okay, to abin da ke faruwa, mu da mazauna karkara musamman marasa aikin yi, muna fata wannan zai mai da shi hiko ga matasa, saboda gaskiya akwai sindi matasan da ba su da sana'a, ba su da abin yi kuma. To don Allah a ba da shi hiko gare su, wannan shine tambayata.
Yawwa, to mun gode sosai Malam Kabiru. Minista, ka hinka amsa ga wasu tambayoyi biyu da muka zabo daga Facebook. Tambaya ta farko, sunan shi Murtala Ibrahim Zangon Daura, yace ni dai idan da har zan yi gaba da ministan matasa da wasanni, zan tambaye shi wani irin ci gaba zai kawo ma matasa ƴan kwallo na jahohin Najeriya. Wannan tambayar farko kenan daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Shi kuma a Rabiu Awar mai fati yace idan har na haɗu da shi, zan tambaye shi ta yaya zai taimaka wa matasa su samu aikin yi a cikin wannan gwamnati, bayan haka ya inganta rayuwar matasa da ba su ƙwarin gwiwa wurin karatun zamani da dai sauransu, domin ilimi shine tushen rayuwar matasa a cikin wannan lokaci da muke ciki. Da fatan Allah ya haɗa shi da Solomon Dalon a cikin ƙoshin lahiya. To minista, kaji.
To na gode masu neman su gane, in Allah ya kadara za mu haɗu. Wane hanya za mu ɗauka domin harkan kullo ta kai ga waɗanda suke karkara? Akwai tsarin da ke karkashin wannan ma'aikata da nake shugabanci, ake ce da ita tsarin kullo na mutanen karkara. So, wannan tsarin da kumshe a ba da tallafi da ingantawa kullo ta karkara, wato a nemi yara, a nemi mutane tun suna yara, a shigar da su wayanda suke da ra'ayin buga kullo a goye bayansu domin zo su zama gwanaye. Dama wannan tsarin ta sha wahala shekaru da suka gabata, domin ma ba a kula da ita ba, ko an yi kasafi da ita tana karewa abinta a birane. To, abin da muke so mu sa a gaba a wannan karkashin shugabanci da muke ciki shine a koma da wannan tsari na gina harkan wasanni da kuma motsa jiki daga ƙasa. Na yi magana da waɗansu ƙungiyoyi da masu zuba jari shekaran jiya tare da wannan tasha ta gina rediyo da ake cire ta Super Sport. Na yi magana da wakilinsu a kan cewa duk wani gudumawa da tallafin da za a bayar yanzu a komo da fuskanta zuwa gina wasanni da kullo daga ƙasa. Saboda haka za mu kuma tabbatar cewa kasafin da za a yi kasafin kudade saboda kullo da wasannin motsa jiki na ƙasa, wato a ƙauyuka da karkara, fiye da wasannin waɗanda su riga sun zama gwanaye. Domin idan ba a samu waɗanda za su yi gobe ba, an tsaya ana alfarma da ta yau, to gobe ma za ta mutu. Saboda haka irin wannan ita ce tsarin da muke da shi.
Yauwa, minista, lokaci, amma ga wata tambaya da muka bari daga ƙarshe. Wai wasu na cewa Solomon Dalun ya daina saka jar hular nan, wato bere ta comrade. Wai tana nuna alamar cultism, wato tsahi na makarantun jami'a. Me za ka ce
ya daina sawa?
A ya daina, yauwa. Oh, ya daina, yauwa. Wai wasu suna cewa ka daina sawa.
Yanzu wannan maganan ita ce maganan da na ake yi a social media. Amma a Hausawa sun ce an dace tura kai an kara mata karfi. Ai, tun kafin a san da Solomon, an san shi da jambaret. Lokacin da nake gwagwarmaya, yan baret nake sa, a lokacin ban zama ɗan kungiyan asiri ba. Lokacin da na jagorance gwagwarmaya, mun je mun mamaye a hukumar zabe lokacin ana so a yi mana cuwacuwan zabe. Na sa jambaret a lokacin ban zama ɗan kungiyan asiri ba. Lokacin da na jagorance jama'a muka kai ziyara zuwa gidan fadan shugaban kasa, muka ce mishi dole ne a ci gaba da yaki da zalunci, kuma duk wanda hannunshi da manja kada ya sa fani riga. A lokacin ban zama ɗan kungiyan asiri ba. Ranan da aka rantsar da ni, ai, ban boye wa kowa ba, na nuna ma kowa wane ne ne ni. Ranan gini, ranan zane. Sai daga nan aka zo kuma, to tun da yake an kama aiki, na kuma ba da sanarwa cewa to duk wanda zai kawo mana rashawa ya kawo adalci, amma in ya kawo kuɗi zan sa a kama shi a daura. Sai ga shi magana ya fitar cewa yana sa jambaret na yan kungiyan asiri.
Yawa, minista kenan dai jahulan nan za ka sa har iyakar rayuwarka.
Ba a jada baya, an da ke kura kai an kara mata karfi.
To, muna godiya sosai minista, mun gode sosai da fatan masu saurare kun ji daɗin wannan shiri. Mun gode sosai ministan wasanni da matasa na Najeriya Solomon Dalun.
Jamila Kabiru Fage.
Da Abubakar Junaidu da Daniel Brown da Mr. Vasco Halima Jimro ke sallama da ku sai ranar Litinin da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.